mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki ne sake dawowa a karo na biyu amma da wani al'amar na daban wanda shi ma dai yake gaban wannan kotun kuma aka riga aka saurare shi a yanzu gabanin a saurari waccan shari'a da muka ambata mai sauraro a baya ta zargin waccan jami'in bijilante da yin amfani da kokara wajen baje wani matashi kuma aka yi zargin hakan yayi sanadiyar rasuwar sa to amma hannu guda kuma hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano ce ta yi karar wani attajiri a wannan jiha ta Kano bisa neman ya biya gwamnati ko in ce ya biya wannan hukuma kudaden haraji na tsawon wasu lokuta da ya ki magadas ya ki biya kuma duk da cewar yana da wasu kadarori ko in ce wasu gurare ne da yake da su kuma ya kamata ya rinka biya masa harajin amma kuma baya biya to a baya dai da aka fara shari'ar ya turo wato ainihin wakilci har ma kuma ya zo da wato ainihin kansa inda a yau kuma da aka dawo sai bai zo ba din kuma bai turo wakilcin ba dan haka lauyan hukumar tattara wato ainihin kudaden harajin ta jihar Kano ya roki kotun da kawai a bashi dama ya ci gaba da gudanar da ko in ce gabatar da hujjojinsa da bayanansa kotun kuma ta amince masa daga bisani dai yayi roƙon kotun da ta tilasta wannan attajiri ya biya hukumar tattara kudaden harajin kuɗi naira miliyan 5 da rabi har da doriya kuma kotun ta amince cewar wancan attajiri ya biya hukumar tattara kudaden harajin kuɗi naira miliyan 5 da rabi da doriyar sakamakon tsawon lokaci da ya baya biya kuma bashi ne a kansa ya zama wajibi sai ya biya waɗannan kuɗaɗe kamar yanda kotun ta amince da wannan roƙo da lauyan hukumar yayi kasancewar yayi daidai da tanade-tanaden doka kuma bai ci karo da kowace irin doka ba to wannan dai shine watakila gaba ta farko amma dai zan sake komawa kotun domin ina iya hangen cewa akwai yuwar ana daga file na ga alamun za a kirawo ita waccan shari'a da muka ambata mai sauraro domin mu dauko ta mu kuma gayawa mai sauraro ta kasance kan wannan zargi na dan bijilante da ake yi yayi amfani da kokara ya wato ainihin sanadiyar rasuwar wani matashi a waccan unguwa ta Dakata.